Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM duka a jamhuriyar Niger ko kuma VOA Africa zango na 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasin Ghana kuna kuma iya kama mu kan yanar gizo-gizo na internet akan voahausa.com Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Aisha Mu'azu ce da kuma Sarfilu Hashim Gunar daga Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku a shirin namu na yau Juma'a 6 ga watan Satumba na shekara ta 2019 Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarin
Robert Mugabe tsohon shugaban kasar Zimbabwe ya rasu yana da shekaru 95 a duniya kasar Afrika ta kudu ta fara tantance barnar da tashin hankalin kin jinin bakin haure na wannan makon ya janyo baki daya kasuwannin hannun jarin Amurka da na China sun cira baya-bayan nan akan labarin cewa gwamnatocin kasashen biyu sun amince da komawa kan teburin tattaunawa a farkon watan gobe
Nahiyar Afrika ta shiga alhini bayan rasuwar tsohon shugaban kasar Zimbabwe Robert Mugabe wanda ya kwashi shekaru yana mulki Muna dauke da martanin wasu daga kasashen na Afrika ciki har da Niger inda za ku ji hirar da wakilin muryar Amurka yayi da wani masani a Niger kan rasuwar tsohon shugaban kasar Zimbabwe kamar yadda muka saba kowace ranar Juma'a kuma cikin shirin namu na wannan lokaci Mahmud Lalo zai shigo da shirin duniyar Amurka amma duk wannan sai bayan kun sha labaran
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumel Robert Mugabe tsohon shugaban kasar Zimbabwe ya rasu mun san mana gangwagwa shugaban kasar mai ci yanzu ne ya sanar da rasuwar wato magabancin sa a sakon Twitter Mugabe wanda ya rasu yana da shekaru 95 a duniya ya shugabanci Zimbabwe na tsawon shekaru 37 daga shekarar 1980 lokacin da kasar ta sami yancin kai daga Burtaniya Rundunar soji ta fitar wato ta tilastawa Mugabe sauka daga karagar mulki a shekarar 2017 da farko an rika yabawa Mugabe a matsayin wanda ya kwaci yancin kasar sai dai bayan yan shekaru aka shiga kushe mishi saboda rike ta haƙƙin bil'adama da ya hada da lakadawa yan hamayya duka da gasa musu ukuba da kuma kashe su Kasashen yammaci sun kakabawa Mugabe da mukarrabansa takunkumi bayan da magoya bayansa suka fara kwaci gonakin fararen fata a shekarar 2000 abinci da ake nomawa a Zimbabwe ya ragu ainin sakamakon maida gonakin a hannun bakaken fata da ba su da kwarewa a noman zamani muna da karin bayani bayan labaran duniya Kasar Afrika ta kudu ta fara tantance barnar tashin hankalin kin jinin bakin haure na wannan makon ya janyo wanda a cewar hukumomi rikicin ya halaka mutane 10 kana wasu da dama sun jikkata ya kuma jefa kasar cikin tsoro ya tabarbarewar harkokin kasuwanci haka zalika ya kuma yi illa ga dangantakar kasar da wasu kasashen Afrika a wani jawabi da ya ta talabijin a jiya Alhamis shugaba Cyril Ramaphosa yayi Allah wali da har-haren da aka fara a ranar Lahadi wanda masu manyan motoci da masu tunanin wato tunanin bakin haure sun kwace musu ayyuka a kasar su suka shirya Ramaphosa ya ce mutane biyu daga mutane 10 da aka kashe ƴan kasar waje ne ko da yake bai faɗi kasashen su ba ya kuma ce an kama mutane 423 a lardin Gauteng dake arewa maso gabashin kasar yankin da Johannesburg da babban birnin kasar Pretoria suke Baki daya kasuwannin hannun jarin Amurka da na China sun cira a baya-bayan nan akan labarin cewa gwamnatocin kasashen biyu sun amince da komawa kan teburin tattaunawa a farkon watan gobe don tattauna takaddamar da suke da juna akan karawa juna harajin kayan da ake kaiwa kasashen nasu. Sai dai kuma masu nazari sun yi kira ga masu zuba hannayen jari da kada su saran cewa wani abu zai canza da yake China bata dauki matsayar shugaban Amurka Donald Trump da muhimmanci ba kuma babu wani tabbacin akwai wani babban sauyi da zai faru. An san kasar China wajen kin amincewa da duk wani abu dole ne mu tsaya da karfinmu kuma abinda Trump yake yi yana daga cikin muradin China ta gyara a cewar shugaba Donald Trump lokacin da yake rawaito maganar wani jami'in sa na cinikayya yayi a gidan talabijin na CNBC Jaridar Global Times mallakar kasar China ta zana wani hoto kan abin da ake sa ran zai faru a lokacin tattaunawar mai zuwa. Duk da yake ta amince da cewa tazarar da ke tsakanin kasashen biyu har yanzu tana da girma. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amerika a birnin Washington DC. Hukumomi a kasar Philippines sun ce sun kama wata mata yar Amurka wadda ta yi kokarin sace wani jariri dan kwana 6 da haihuwa cikin wata jaka. Jami'ai sun ce matar mai suna Jennifer Talbot daga jihar Ohio an kama ta ne a babban filin jiragen sama na Manila kafin ta hau jirgi. Kamfanin dillancin labarai na Faransa AFP ya fitar da rahoton cewa Talbot ta wuce wuraren binciken filin jirgin kafin a dakatar da ita a kofar da ake shiga jirgi bayan da ta kasa bayar da takardun da suka kamata masu alaka da jaririn. Yanzu haka tana fuskantar laifukan safarar mutane da kuma garkuwa da mutane, laifukan da ke dauke da hukuncin dauri har zuwa shekaru 20 a gidan yari. Daga ƙarshe yau Juma'a mahaukaciyar guguwar Dorian ta rage ƙarfi zuwa matakin farko bayan da ta haddasa hadari, wato hadari da ambaliyar ruwa akan hanyoyin jihohin North Carolina da South Carolina. Gwamnan jihar North Carolina Roy Cooper ya yi kira ga al'umma da su kasance masu lura ga duk wani abu da zai shafi lafiya.
Don't let your guard down. This won't be a brush by. Whether it comes ashore or not. The eye of the storm.
Yace kada ku yi sakaci, wannan ba zai kasance wani abu da zai wuce kawai ba, koda kuwa ta karaso ko a'a, wannan guguwa za ta matso kusa ta yadda za ta iya haifar da barna a jihar North Carolina. Ana dai hasashen cewa guguwa ta Dorian ba za ta afka jihar kai tsaye ba a yau Juma'a, amma maimakon haka za ta rikice, wato za ta rikida, wato za ta rikita tekun North Carolina ta kuma haddasa barazana ga rayuka a jihar da kuma makauciyar jihar ta South Carolina tare da kudancin jihar Virginia kafin ta kauce. A halin da ake ciki kuma dubban mutane a Bahamas sun fara daukar matakan sake gina rayukansu biyo bayan gagarumar barna da mahaukaci guguwar Dorian ta haddasa a kasar.
Da sarki da ya karanto mana labarin duniya. Mutane na ci gaba da jimamin rasuwar tsohon shugabar kasar Zimbabwe Robert Mugabe. Mugabe ya rasu yana da shekaru 95 a duniya.
A Harare titin da ke da sunan Mugabe, babu abin da kake ji sai muryar Moyo tana magana.
I think President Mugabe was a leader. Yeah, since he was voted to be the president of Zimbabwe.
Ni a tunani na, Mugabe ya kasance shugaba tun lokacin da aka zabe shi a matsayin shugaban kasar Zimbabwe, ya jagoranci kasar akan hanyar da ta dace. Babu abin da zamu ce illa Allah ya sa ya huta. Shi mutum ne mai cika alƙawalinsa kuma yayi abin da ya dace. Ko da yake kuma akwai wasu abubuwa da yayi waɗanda ba daidai ba, kamar batun shirin mallakan filaye, a ra'ayina abin da yayi bai dace ba. Sai dai kuma ra'ayin wasu 'yan kasar Zimbabwe mazauna kasar Afirka ta Kudu akan tsawon lokaci da Mugabe yayi akan karaga mulki ya bambanta.
He wasn't a bad leader. He was around a bad leader. I don't know how to feel about his person. I mean, I think he's still human.
Shi bai kasance shugaba na kwarai ba. Sam ko ta wani fanni idan ka duba bai yi bane kawai. Saboda haka ban san yanda nake ji game da rasuwarsa ba, amma kuma idan ka duba a wani fanni shi dan adam ne kuma ya zama wajibi ka mutunta haka. Emmanuel Mnangagwa shine yake kan karagan mulkin kasar a yanzu, kuma shi ya bayyana labarin mutuwar tsohon shugaban a shafin sa na Twitter. Ya bayyana Mugabe a matsayin wani jigo game da samun yancin kasar mai kishin nahiyar Afirka, wanda ya sadaukar da rayuwarsa wajen yanta kasar da tallafawa al'ummarsa. Mnangagwa ya ce kasar Zimbabwe ba za ta taba mantawa da gudunmuwar Mugabe a tarihin Zimbabwe da nahiyar Afirka ba. Majalisar Kungiyar Mahukunta na Nahiyar Afirka sun bada sanarwar sakon ta'aziyar su game da rasuwar Mugabe, inda suka ambata cewa ya zama jagaba kan yadda ya kamata Afirka ta kasance, wanda bayan daga kwato kasar daga hannun turawan mulkin mallaka, ya ci gaba da tabbatar da cewar kasar ta cimma wata muhimmiyar matsaya a cikin kasashen Afirka.
Allah ya baiwa ilahirin al'ummar Zimbabwe da ma Afirka jumurin hakurin wannan babban rashin. Har yanzu dai akan batun rasuwar Mugabe, yayin da mutane ke ci gaba da tofa albarkacin bakin su game da rasuwar tasa, wakilin muryar Amurka Sule Muniberma ya zanta da wani masani dan asalin kasar Jamhuriyar Niger, wato Professor Bob Namaiwa dake koyarwa a Jami'ar Sheikh Anta Diop dake kasar Senegal, ga abin da yake cewa kan Mugabe.
Robert Mugabe ya yi kokowa sosai-sosai, kuma har ya shiga ma cikin daji har da ɗaukar bindiga ta cewa da ya kwato ƙasar Zimbabwe daga cikin irin wannan halin mulkin wariya, kamar yadda aka san wariyar launi, kamar yadda aka santa a Afirka ta Kudu. Na biyu, ya kwato wa talakawa manoma da makiyaya 'yancinsu a ƙasar Zimbabwe, tunda an san a da zamanin Turawa suna cin karansu babu baka, wato abin ya zamanto wani gonaki ko wata makiyaya dai duka Turawa suke da su, sai ya zamanto su bakakken mutane kawai, sai da su zo su zama makiyaya ko su zama manoma kamar irin yan barema, suna aiki sai ba su yan kudade hakan ga wanda ba zai taya su ba rayuwar su ta gyaru. To sai ya zo ya maida kamar gudan kasar, ya maida ta kamar ta kowa da kowa, kowa yana iya ya samu maimakon gurgurdan irin karhin shi, ya samu gona, ya yi noma, ya ci da iyalin shi kuma ya wadata.
Ya aka yi daga shugaba ko jagora mai kishin talaka Robert Mugabe ya rikide ya koma mai kama karya.
Wannan kuma abin da ya kawo haka, Bankin Duniya da Asusun Duniya su ne suka kawo takunkumi, suka kada kasar Zimbabwe, wato sun matsa mata kamar yadda aka sani program da smart structural. To shine shi kuma ta samu ya huta ta wannan fannin, shikenan sai ya fara cewa to Turawa za a kwace musu komi da komi a maida cikin hannun bakakken mutane, tun ba talaka ba kowa ya samu inda zai je yayi noma. Duk mahaluki inda dan adam ne, in ya jima bisa karga iko, to mutane za su fara Allah dai da irin abin da yake shibkawa. Ya shekara 37 kage kenan akwai wanda aka aihwa a kasar Zimbabwe ba su san wani ba sai shi suka sani. Kowa kace kuma mahaluki, kana kai iyakacin dubaraka, saboda shine kake gani ake cewa ayi kundin tsarin mulkin kasa ya baka wa'adi na harko shekara 5 ko shekara 4, in ka sake na biyu shikenan kawai kaje an san dubaraka duk ta kare duk irin rawar da ya kamata ka taka kata.
To ko da yake yaran su ne bayan shekaru kusan biyu da aka hambara da shi daga kankalagar mulki, ya kake ganin rasuwar sa za ta iya shafar al'amuran mulkin kasar ta Zimbabwe?
Sabbin ma'aikanta waɗanda suka dauki iko a kasar Zimbabwe, na daya kada su yi dindindin bisa karaga kujera kamar shi da yayi shi, idan ana so a zamna lahiya cikin kasar Zimbabwe, kuma a zamna lahiya kewaye da kasar Zimbabwe.
A gaida mu muni Barma da wannan hirar da yi da Professor Bube na Maiwa. Yanzu kuma sai Nigeria, inda za mu sake kawo muku wani kutsurin hirar da sashen Hausa yi da wani director a hukumar tara haraji ta Nigeria, wato FIRS, Salihu Alkali, inda na masa tambaya game da korafin da shugaba Muhammadu Buhari yi a kan karancin kudade da hukumar take tarawa, ya gaza abin da ya kamata sai ya ce.
Wannan ba wani abu bane, duk wanda yake aiki a gwamnati ya san cewa in na dauke ka aiki zan iya tambayan ka wasu tambayoyi. So abinda kawai faru kenan cewa mu gwamnatin tarayya ta dauke mu aiki, tace tana son wani su jawabai, aka ba su jawabai, shikenan ba wani abu. Mutanen suke daukan wani abu daman ko a ina ko ina duk inda yake aiki, ko a nan ke inda yake aiki a Voice of America, in wani abu ya taso shugaban ki zai tambaye ki ya ce ban gane wannan ba, kuma ke kuma sai ki zo ki jawabi.
Haka ne,
kuma jawabin nan sai iya gamsar da mutum ko ba zai iya gamsar ba, amma dai shi wanda ya dauki mutum aiki yana da dama a kowane lokaci ya tambaye ka ƙarin bayani akan yadda kake aikin ka. To abin da ya faru kenan.
To akwai shirin da wannan hukuma take kokarin yi na fara zarar kudaden haraji ba tare da wato online ta yanar gizo, ba sai kudaden ma sun shiga aljihun mutum ba, kai mun bayanin wani, amma akwai da yawa mutane da yawa da ba sa biyan haraji.
wannan question ne mai kyau kuma abin da ke faruwa shine yanzu in kin lura duk duniyan ta koma a aiki ko kuma hulda ta yanan gizo
musamman ma mu misali da Amurka nan
yawa to komai online komai online to har yanzu mu a Nigeria duk wani business da ake online ba ma samun kudaden haraji da ke ciki saboda ba a taxin din su ba sa biyan haraji akai saboda ba mu da yadda za a yi a fitar da wayannan kudaden haraji saboda is online mutum yana nan America ya sai kaya a Nigeria a ko kuma ya sai kaya a Nigeria ya biya online ba za mu gani ba amma sai bankin da suka yi operate da suka biya wannan za su gani to yanzu abin da muke cewa shine wannan abun yayi yawa wanda har yana tauye mana kudade da ya kamata mu tara a gwamnatin tarayya so shine a mu a hukumar mu muna cewa daga yanzu muna fadawa waɗannan wanda suke businesses online din nan za mu fara fit the VAT value added tax daga cikin transactions din su da suka yi online din nan dalilin ko doka ta ba mu fawa mu yi
to amma yaya za ku yi haka
yes a yadda za mu yi shine shin kam in kin je kin sayi wani abu online ya kina biya ko ba kina biya
ana biya
ta yaya kike biya
zan biya su ta account
thank you to wato za ki biya ta bankin ki kenan to yanzu abin da za mu yi muke niyan yi shine bankunan ne za su su ne za mu dora nauyi ko kuma daman doka ta dora musu nauyi cewa su za su fitar su turo mana tunda su tanan ta wurin su ake transaction din su za su biya to sai doka ta ce kafin ka biya ka fitar da wannan harajin na gwamnatin tarayya so za mu yi amfani da bankunan waɗanda ya suke biyan wannan kudaden ko da shike is online amma ba ma gani abin da ya dauke amma bankin yanzu ke faɗa miki cewa bankin da za ki bada instructions su biya su ne za mu ce su fitar da haraji na VAT akan wannan transaction da kika yi da company
Madalla masararo kada a sha'afa kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a bashin birnin Washington DC yanzu agogon mu anan Washington na cewa karfe 11 da minti 17 ga shirinmu na gaba
jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka wannan bindiga da ya harbe mutum bakwai har lahira karshen makon da ya gabata a Jack Texas ya kara rura wutar takaddama da ake kan yadda za a dakile har-haren bindiga a nan Amurka duk da cewa har yanzu akwai burbushin muhawarar da ake ta tafkawa a baya-bayan nan biyo bayan kashe-kashen da suka auku a makonnin baya waɗanda suka salwantar da rayukan sama da mutum 30 yau butun da zamu tattauna kenan a shirin duniyar Amurka wannan mako wanda ni Mahmud Lalo zan jagoranta duk da karin adadin mutanen da aka samu waɗanda ke mutuwa sanadiyar harbar-harban bindiga a nan Amurka ana zargin yan siyasa da dama da ci gaba da nuna halin ko'in kula wajen kiran a tsaurara matakan mallakar bindiga gudun kada su gaza samun ƙuri'u daga masu rajin ganin an sauƙaƙa matakan mallakar bindigar da kuma masu ba su gudunmawa a lokacin yakin neman zaɓe a lokacin da manema labarai suka tambaye shi ko wannan hari na baya-bayan nan zai sa su himmatu wajen samar da wata doka da za ta tsaurara matakan mallakar bindiga shugaban Amurka Donald Trump bai yi alƙawarin za a ɗauki wani mataki nan kusa ba ya ce muna duba ƙudurori da dama da dabaru da tsare-tsare an dade ana daukan matakin gudanar da bincike akan masu sayan bindiga abin takeicin shine zan iya cewa ba ga wani sauyi ba cikin shekaru 4-5 har zuwa shekaru 6-7 da suka gabata gudanar da bincike kan masu sayan bindiga ba zai sauya komai ba saboda haka wannan babbar matsala ce to senator Pat Toomey dan jami'ar Republican ne dake wakiltar jihar Pennsylvania a wata hira da yake da gidan talabijin na ABC wanda aka watsa a ranar Lahadi da ta gabata ya ce shugaba Trump na da burin ganin an dauki mataki kan wannan matsala ta harbe-harbe
He hasn't endorsed a specific bill.
Yace a halin da ake ciki bai nuna goyen bayan wani kuduri ba, amma ni da shi mun sha tattaunawa kan wannan batu da wasu sanatoci da ke da sha'awar shiga wannan magana. Amurkawa da dama dai yana da ra'ayin cewa gudanar da kokarin bincike ga masu shirin sayan bindiga ba shine zai kawo ƙarshen kashe-kashen da ake gani ba, saboda wasu daga cikin wanda suke irin wannan aika-aika sun mallaki bindigogin su ne bisa doka. Amma haramta amfani da manyan bindigogi da wasu suke burin ganin an yi na fuskantar suka daga bangaren masu rajin ganin an bari kowa ya mallaki bindiga da kuma wakilansu da ke majalisar dokoki. To tun dai da aka yi hare-hare a jihohin Texas da Ohio a yan makonnin da suka gabata, shugaba Trump ya yi tunana ta batun tabin hankali a matsayin babban matsalar da ke haddasa harbin kan mai wada wabi.
Mental illness and hatred pulls the trigger, not the gun.
Matsalar tabin hankali da nuna kiyayya su suke harba bindiga ba bindigar ba.
Shugaban ya kuma yi kira da a yi garan bawul ga fannin dokokin kiwon lafiya a Amurkan, waɗanda za su riƙa ba da damar ana iya gano mutanen da ke iya kai hari, a yi musu magana kuma idan har ma ta kama a tsare su. Sai dai masu fafutukar ganin an tsaurara matakan mallakar bindiga da ƙwararru a fannin kiwon lafiya sun ce ba a wannan fannin na masu tabin hankali ya kamata a maida hankali a kai ba. Joshua Howitt jami'i ne a gamayyar kungiyoyin da ke rajin ganin an tsaurara matakan mallakar bindiga.
What we know is that hate is driving these crimes and hate is not a mental illness.
Abinda muka sani shine tsananin kiyayya ce ke haddasa wannan matsala, kuma babu alaka tsakanin nuna kiyayya da tabin hankali.
To har ila yau wasu masu ra'ayi irin na Joshua suna ikirarin cewa irin kalaman da shugaban na Amurka yake furtawa ba sa tafiya daidai da abubuwan da yake aikatawa. Misali, gwamnatinsa ta cire dokokin da suke hana masu tabin hankali mallakar bindiga, sannan ta yi kokarin kawar da tsarin kiwon lafiyar nan mai rahusa da gwamnatin tsohon shugaban Amurka Barack Obama ta kirkiro, wanda ya faɗaɗa damar da mutane ke da ita ta samun kulawa a asibitoci masu zaman kansu, ya kuma faɗaɗa damar da marasa ƙarfi ke da ita wajen samun kulawa a fannin lafiyar kwakwalwa. Senator Sherrod Brown na jam'iyyar Democrat, wanda ya fito daga jihar Ohio da aka kashe mutum tara a birnin Dayton, ya ce
Certainly mental health services matter, but the same people that say it's mental health
lallai batun kiwon lafiyar kwakwalwa na da matukar muhimmanci, amma kuma mutane da ke cewa matsalar tabin hankali ita ke janyo harbe-harbe a unguwanninmu ba yawan bindigogi ba, su ne kuma suke kokarin kawar da tsarin kiwon lafiyan da ke ba marasa galihu damar samun kulawa. Har ila yau su ne mutanen da ke kokarin kawar da tsarin nan na kiwon lafiya mai rahusa.
To a cewar masu nuna bukatar ganin an takaita mallakar makaman, mayar da hankali kan matsalar tabin hankali kadai zai rinjaye sauran matsaloli irin su yadda mutane ke iya mallakar bindiga cikin ruwan sanyi, ciki har da ma manyan bindigogi na azo a gani.
But if you want to do something about gun violence, you need to do something about guns.
Joshua Howard kenan yake cewa idan ana so a magance matsalar harbe-harben bindiga, akwai bukatar a yi wani abu akan mallakar bindigogi.
A sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Babalde da Brian Pardon da kuma Julie Leathers Creation da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo ne ke cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Wannan kenan a gaida Mahmud Lalo da shirin duniyar Amurka, sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Ayan sakonmu na farko ya fito ne daga Malam Hussaini Dangote Karasuwa. Yace salam VOA Hausa. Gaskiya mataki da al'ummar kasar Afrika ta Kudu suka dauka da musgunawa baki mazauna kasar su ciki har da ƴan Najeriya wannan san bai daidai ba. Ganin yadda suke amfanar Najeriya na kafa kamfanoni da suke yi wannan tamkar hanyar rushe tattalin arzikin su ne. Daga nan sai sakon hadin gwiwa da ya fito daga Aliyu Usman Takalafiya da Hamza Galadima da Sani Mai Lange da kuma Malam Umaru Kamba ya wuri. Suka ce muryar Amurka mun yi Allah wade da mummunan harin da kasar Saudiya ta jagoranta zuwa wani sansani da ƴan kasar Yemen ke ajiye waɗanda suka kama da laifi. Harin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 100. Muna kira ga kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya da ta hanzarta gudanar da bincike da ya dace akan wannan hari. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Usman Kasim Kirni. Yace assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Da fatan kuna lafiya. Don Allah ku ba mu lokaci domin mu jajantawa al'ummar kasar Zimbabwe a bisa rashin da suka yi na mutuwar tsohon shugaban kasar su wato Robert Mugabe mai shekaru 85 a duniya. Allah ya ji kansa da rahama. Amin summa amin. Sai kuma sakonmu na ƙarshe wanda ya fito daga Hassan Dogon Faci Batsari. Yace assalamu alaikum VOA Hausa. Don Allah ku bani dama in tunatar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari cewa hana shigowa da shinkafa daga kasar waje ba zai haifar mana da alheri ba, domin shinkafar da muke nomawa ba za ta ishi rabin jihohinmu ba. Gashi rashin aiki zai ƙara yawaitar da masu zaman kashe wando. A ƙarshe muna fatan Allah ya kawo mana mafita. Amin. To jama'a, ku ci gaba da aiko mana da sakonninku da ra'ayoyinku. Godiya muke. Mu huta lafiya. Juma'a mubarak.
Madalla, kafin mu yi sallama da ku ga sarfilo da tushen muhimman kanin labaran.
Robert Mugabe, tsohon shugaban kasar Zimbabwe ya rasu. Emmerson Mnangagwa, shi shugaban kasar mai ci yanzu ne, ya sanar da rasuwar magabancinsa a sakon Twitter. Mugabe, wanda ya rasu yana da shekaru 95 a duniya, ya shugabanci Zimbabwe na tsawon shekaru 37 daga shekara ta 1980 lokacin da kasar ta samu yancin kai daga Birtaniya. Kasar Afrika ta Kudu ta fara tantance barnar da tashin hankalin kin jinin bakin haure na wannan mako ya jinyo, wanda a cewar hukumomi rikicin ya halaka mutane 10, haka kuma wasu da dama sun jikkata, ya kuma jefa kasar cikin tsoro da taɓarbarewar hakokin kasuwanci. Haka zalika ya kuma yi illa ga dangantakar kasar da wasu kasashen Afrika. Baki ɗaya kasuwannin hannun jarin Amurka da na China sun cira a baya-bayan nan akan labarin cewa gwamnatocin ƙasashen biyu sun amince da komawa kan teburin tattaunawa a farkon watan gobe, don tattaunawa kan takaddamar da suke da juna kan ƙara wa juna harajin kayan da ake kaiwa ƙasashensu. Hukumomi a kasar Philippines sun ce sun kama wata mata 'yar Amurka wadda ta yi ƙoƙarin sace wani jariri ɗan kwana 6 da haihuwa cikin wata jaka. Jama'ai sun ce matar mai suna Jennifer Talbot daga jihar Ohio an kama ta ne a babban filin jiragen sama na Manila kafin ta hau jirgi. Kamfanin dillancin labarai na Faransa AFP ya fitar da rahoton da ke cewa Talbot ta wuce wuraren binciken filin jirgin kafin a dakatar da ita a kofar da ake shiga jirgi, bayan da ta kasa bayar takardun da suka kamata masu alaka da jaririn.
Da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma shirin mu na ƙarshe na dare yau, inda za mu ji ra'ayoyinku kan abin da ya shafi rayuwarku da cigaban ƙasa. Yanzu a madadin Sarfilo Hashim Gumal da ya karanto labarai da kuma Julie Letters Question da ta shirya kuma ta bada umarni, ni Aisha Mu'azu nake cewa ku huta lafiya, kada ku nisa ga hanyar da zarahu cikin shirin yau da gobe.